baƙiya wa kafata asabi rasulullahi almuhajirin wal ansari wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsani ila yawmiddin wa radiyallahu ta'ala an qulubil maktumi wa hatamul muhammadi shaykhana ahmad ibn muhammad at-tijani al-hasani as-salim al-fasi wa radiyallahu ta'ala an gausul agawasi qulubul aqrabi farid ad-dahri al-idlaqi hatamul atamani abu isaaq al-ajibrani yas wa radiyallahu ta'ala an shaykhi wa murabbi wa qaidi wa fahri wa lazi wa adibi lillahi shaykh ibrahim musaddad جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزياء أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها داهمة شيخه اهدر لنا بهذا المحضر والتعدف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم الذي فأسألك اللطف فيما جرى به المقادر والله لولا قوت الا بالله على للازم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمه فمن الله يوم منا زمان 234 ديدي بان من قرط اجيا shekaran je mun karanta abubuwa guda uku wanda muka sa a gaba shine imla'i da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi wa shehu Tijani wato ya rubuta masa jawharatul kamali ya rubuta masa yaqut haqaiqi sannan kuma ya rubuta masa kuma ya bashi shiftan salatul gaibiya shifta ya bashi kuma yake imla'i je mun yi in brief mun shigar da abu guda daya biyu uku yanzu za mu shiga yadda za a yi tafsirin sa bi mana shuruhin sharhan menene ake nufi da yaqutatul haqaiq me ake nufi da ita yaqutul haqaiqi idan mutum ya bi kowanne biddika zai gane yaya zurfin sanin da Allah ya yi wa Shehu Tijani a hadarin Sayyidul Wujudi wani irin sani Allah ya yi masa yadda ya mun tafi in mun koma baya za mu ce wa ashhadu an la ilaha illallah al-ahad min zati al-wahid bi asma'ihi wa sifatihi wa ashhadu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasuluhu al-mukarram wa habibu al-mu'azzam wa abduhu al-mubajjal al-fakhaw sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sharafa wa azama wa majjada wa karama amma badu bayan wannan shahada salati da manzala fa inna sayyidana shehu Tijani fa inna sayyidana shugabanmu wa shekhana shehmu wa sidatul aqdil hadaratul wilayati wa sidatu aqdil hadaratul wilayati wato yanda Allah yake yin abin sa yanda yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada ma Shehu Tijani mushafahatan ga kujeransa ga matsayinsa ga irin aikinsa duk wani lamari na Allah yana ya zo wajen annabi Muhammad ne duk wani lamari na Allah ya zo wajen annabi Muhammad ne halaran Allah a sufanci suna kiransa da yare suna ce masa hahutu hahutu duk wani abin da Allah zai karba a duk wani abin da Allah zai bayar to yana bayarwa ne ahlun manzo Allah duk wani abin da Allah zai bayar yana bayarwa ne a hannun manzo Allah ko samu ko rashi ko shiga aljanna ko shiga wuta duk daga hadaran sayyidina rasulullahi ke zuwa in yazo hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana sakan ma annabawa ne daidai matsayin kowanne daga in aka ce annabi to kaman shimuli ne kawai a nan gurin in aka ce hadaran annabi to hadaran annabi shi ake kiransa hadaratul lahutu hadaratu lahutu shugaban kasa na Najeriya na jin anya ya kai 10 a halara ɗaya suke dukan su gabaki daya duk sunan su a hadara ɗaya suke kaman haka nake nufin a gane daga wannan hadaran to yana sauka ne zuwa hadara na uku shine kaman a ce ministoci in su suke bin shugabanni to halaran ministoci sai ce jikada kenan ko ko kuma ce halaran Allah lahutu hadaran manzo Allah lahutu hadaran Allah hahutu hadaran manzo Allah lahutu hadaran hadara na uku shine Allah annabi sai a ce auliya shi yake kira jabarutu kaga komai yawan su dai a kujera ɗaya ne daga kan kujera ɗaya aka kinkinsa su kaman ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim kaga ni an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kaga ni ka alaihim minan nabiyina wasiddiqina kaga ni daga annabawa sewa sai siddiqai kaga minan nabiyina wasiddiqina to abu ne kasa daga annabawa dai to siddiqai ne to wannan kujeran na jabarutu kujera ne kaman a ce ta siddiqiya an kira ta da wannan kujera an kira ta da haka ba damu da ko sun kai billions nawa ba amma hadara ɗaya ne to wannan shautiya ne shine wasilatul aqdal hadaratul wilayati a wannan hadaran shine manzo Allah ya gaya masa yace wa manzo Allah sallallahu manzo Allah ya gaya masa yace to kai kai ne a wannan kujera a irin mu itikadin mu yanda muka sani wanda bai yarda da haka ba wannan babu damuwa wali ba dole bane sai ka yarda da shi amma yaddan ka da shi zai kara maka imani ne amma ba dole bane ba dole bane Allah da manzo Allah su ne aka yarda a bi su amma wali ba dole bane ka bi shi yawa ba dole bane ka bi shi amma in ka yarda zaka amfana in ba ka yarda ba shikenan amma ba zagi ba zagi ba cin mutunci ba wani abu domin zaka shiga cikin abin da baka sani ba wannan shine asalin halaran kaga hahutu lahutu jabarutu to jabarutu shine aqdal hadaratul wilayati wasidan kenan daga nan shine shoti da nake cewa min adam illa nafsi bisuri ana mumidduhum daga annabi adam zuwa busa kaho ni ne mai musu madadi a wannan kujera a wannan kujera to wannan shine ainihin magana wa alamu ahlul hibzi shi alam ne na ahlul hibzi wa ri'ayati wal inayati shi shauti jani alam ne shi na hufazu wajen kiyaye wajen inaya kyautan da Allah ya musu imadul millati shi kuma din shike ne na millatu waddini na milla da addini gabaki daya wa mahallu hal dalibina shine kuma gurin nan na hali na duk wani dalibi dan ai akwai markazul fuhumi wal maani ka markazul fuhumi markaz na annabawa wal fuhumi wal maani sannan al fuhumu al buhuru markazul fuhumi fahimtan tana zuwa ne min hadaratin sayyid lawjudi kaga ne al buhur wal awani kuma shi kuma abun yana zuwa ne daga koguna annabawa kenan sai zamu awani koramai kenan akwai bambanci tsakanin kogi da korama ba dai bane na'am lisan shari'ati wal haqiqati shi harshe ne na shari'a kuma shi harshe ne na haqiqa tarjumanun wajen tarjumani ma tasmin al maf'uli maf'alin babu abne ke bantu na daga aiki na kalam ahli tariqati zancen ahli tariqa imam al-wasilina shugabani na wasilai wa nukhbatul muqarrabina zababbe ne na makusanta wa rafi'ul liwa'i al-arifina shine madaukakin madaukaki al-liwa'ul arifina mai lema na masana Allah wasuldanul mahbubina shi sarki ne na masoya qudubul hali wal maqali shi qudubi ne bangaren hali qudubi ne kuma bangaren maqali domin qudubin daban-daban ne akwai qudubul hali akwai qudubul maqami wa imamul jami shi kuma shugaba ne al-jami'u ahal qabdati wal wisali wanda ya tare tsakanin qabda da sadarwa wane ne wannan shine Abul Abbas shine Abul Abbas Maulana Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Al-Hasani wa radiyallahu anhu taqaidan an sanya wannan taqaidi ne mufidan mai ba da fa'ida dan mutun ya sani watan bihan an sanya ya zama fadakarwa ne murshidan sadidan hanya ne na shiryarwa kuma mai katartarwa akan ne ala salatin akan salatin na al-musammatu wanda aka ambace ta biyaqutatul haqaiqi an kira salatin da yaqutatul haqaiqi fi ta'rifi bi haqiqati sayyidil khalaiqi saboda ta'rifi ga shugaban halaiqu allati wannan hiya min imla'i maulana rasulullah abinda shauti jani aka fada masa yake rubuta shine waye yake fada masa manzo Allah wa min labzi wannan lafazin manzo Allah ne asharif ala sayidina lafazin manzo Allah ne duk abinda aka fada a wannan to lafazin na manzo Allah ne ya fada wa Shehu Tijani radhiyallahu anhu ya kasata la manama kamar yadda muka san shi a fili ba a bacci ba wa amaru sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya hore shi an ya ba alaiha hadha taqaidi ya sanya mata wannan taqaidin al-mubarak mai albarka li halla mushkilatiha dan ya warware mushkilan da ke ciki waye arabu an mushkatiha ya sanar da haskenta fa abda fi shauti ne bayar wa jada yi kyautata wa balaga fi gayatul muradi yi isar da abinda ake nufi isa matuƙa na muradi wa afsahal haqaiqa ya bude haqiqa wa fada ya bada faida wa samaituhu sai shauti ne ce sai na sa masa suna jawahirul haqaiqi fi sharhi yaqutul haqaiqi jawahirul haqaiqi fi sharhi yaqutul haqaiqi yanda shauji ne ambace ta kenan wa zakara lana sayyidina radiyallahu anhu sai shauji ne ya gaya mana anna man da wa ma ala qiratiha duk wanda ya dawoma yana karanta ta tazamman lahu hayra dunya wal akhirati da Allah mun ce masa rayuwar duniya da lahira waman zakara marrataini wanda ya karanta ta so biyu fi sabahi da asuba marrataini so biyu fil masai da yammaci gufiran lahu zunubu al kaba'ir was sagair an gafarta masa zunubansa al kaba'ir kaba'ira was sagair da kanana balagat ma balagat koyi na ta kai komin girman ta kenan wala ya qawluhu wahmun fit tauhidi kuma Allah mun ce masa ilimin tauhidin sa bazai shiga dimuwa ba wahamu lakin amma wannan ana karanta shi ne bi izini sahihi da izini daga wanda yake da izini radiyallahu anhu wardahu aw mimman uzina law ko kuma wanda aka masa izinin yayi wa hadha awwalu shuru farkon farawa haka zai kare zai zamu fi ma'aniha cikin ma'aninta wa sharhi mubaniha da kuma sharhin yanda aka gine ta faqala radiyallahu anhu musta'inan bihi shauci ne ya fara muna neman taimako da Allah mun tawakkala alaihi mun dogara ga Allah al-kalamu alal basmalati ce farko za mu fara magana akan al-basmala bismillahirrahmanirrahim kenan ko wadihul bayan bayani sabai ne ke la yahtaju la zikri ba ma bukata sai mun dogon bayani wa kadhalika salatu ala rasulillahi wa annam amkai nabi tunda dai an gane me ake nufi ko yawa bayan wa kadhalika salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ne salati manzala shi ma aikin mu ne mun fara fa innal kalamu alaiha alaihi ma magana akan bismillah da magana akan salati manzala asharu min nari ala lalam yafi wuta akan tudu bayyana fala inda zikri ma ba sana ga maka wannan ba za mu shiga cikin aiki fa qulu yace na fada wabillahi li'anatu dogoro ga Allah wat tawfiqi da dacewa wal hidayati da shiriya ila sawa'i dariqi asani akan daidai qulu fadinsa da yace Allah 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 da wannan ya fara Allah 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 yace ilam ka sani anna hazal ismu sharif wannan suna madaukaki ikhtalafa fihi an yi sabani a cikin sa hal huwa mushtaqun aw murtajilun suna ne mushtaqi an tsago ne ko kuma murtajili ne kullana sai muka ce as-sahihu abinda yake ingantacce annahu murtajilun ba mushtaqun bane wa jami'u ma zikra al-lughati da abinda aka ambata no daga malaman lugha fihi min tasrifi daga lugha da tasrifi la sihu bai inganta cikin abinda suka ce mushtaqi ne wala tasawwaru bai surantu da hakan ba la'anna zalika domin wannan suna yasif bil asma'il mu'allalat ya inganta cikin sunaye ne mu'allala wa hiya al-asma'u sifatu yana daga cikin asma'u sifati sunayen sifa allati kulli ismin minha ya tasbi ma'nan, wanda kowane suna daga ciki yake banta da ma'ana, min al ma'ani daga cikin ma'anoni, al muhaqqaqun fi zatil aliyya, ya cancanta ne a cikin zatil aliyya Allahu kina. Fatilkal asma'u, wannan sunaye hiya allati yutlaqu alayha tasarruf, shine ake masa itlaqin tasarrufi, yuqalu fiha ana fada mutasarrifatun li ta'liliha, amma tasarrufu ne saboda illan tuwanta, bima'aniha da ma'aninta. Wa ma hadhal ismu sharif, amma wannan suna na Allahu fala ma'ana lahu illa zatul aliyya, bashi da wani ma'ana illa zatul aliyya, saboda ka mu'allali ne. Al mutallaqatu, mutallaqa la ghayru, wali zaqila fi, saboda haka aka ce innahu ismul azam, Allahu innaha ismul azam, saboda an ce sunan shine ko ta ko ina ka bi shi yayi zaka iya kiransa Allahu, yayi daidai, zaka iya cewa lillahi, yayi daidai, zaka iya ce lahu, yayi daidai, zaka iya ce huwa, yayi daidai. Kowanne in ka dauke shi daga ya bayar, Allahu shine, lillahi shine, lahu shine, huwa shine, likauni zahara fi masari zati, domin ya bayyana a mazhari na zatil aliyya, li adami ihtisasihi, saboda bai kebanta bi ma'nan duna ma'nan ba, bai kebanta da wata ma'ana koma bayan wata ma'ana ba. Fa innal haqqa subhanahu wa ta'ala, domin ubangiji sumi bihi na sama bihi nafsahu, ya ambaci kansa da shi, fi gaibil gaibi, a gaibul gaiba, haisu la wujuda li shay'in ma'ahu, ta gurin da ba wani samun wani abu tare da shi, walaysa hunaka shay'un, babu wani abu ya ta'allalu bihi wanda zai illantu da shi. Wala kad waqala habaru, labari ya buku anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala, ubangiji kana fil azal la shay'a ma'ahu, tun azal ubangiji ba wani abu tare da shi. Fabarzatil haqa'iqu al-wujudi, sai aka samu buruzi na hakikan samuwa, al-mahsusatu, wanda ya zamo mai motsi, shu'unan ya zamo shu'unin, malhuzatun mai lahaza, la wujudu laha fil hariji, an gane wannan hadaran annabin kenan, an gane, an ji dai, eh an ji dai. Wannan daga nan ne abin zai fito, domin ai walaqad waqala habaru anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala, ubangiji kana fil azal, ya kasance la shay'an mahu wa huwa al-ana ala ma alayhi kana, ko fa farazata haqa'iqul wujudi, sai haqiqan wujudi ya samu, me haqiqal wujudi samuwa, to me aka samar, al-mahsusatu, ka gani masu motsi, shunan malhuzatun, shine shuni, shine majmu'u shunin nan, malhuzatun yana nan kamar lahaza ne, la wujuda laha fil hariji, amma baya samu sa waje, amma kuma yana ciki, amma kuma baya samu a waje. Wa tabatul asma'ul ilahiyya, sunaye na ubangiji sai suka mara magana, allati li hadzal ismi sharifi, wanda yake cikin wannan suna madaukaki Allahu, kal falakil muhit wa ala qudubi, kaman falaki ne wanda aka kewaye shi ala qudubi, qudubi shine kaman a tsayar da sanda a tsakiya, a sa wani abu ya dinga juyawa, an daiji. Fakadatul mawjudatu kaga wujudin da kenan sai mawjudin yace lil asma'i ga sunaye innakum al'ana ku a yanzu la tarifuna ba ku san komai ba li'annakum fi budunil butuni don yin kuna cikin badinin badini falau abrastumuna da za a fitar da muli zuhuri zuwa ga bayyana la zaharatu fina ahkamukum da za a bayyana a jikinmu za ku ga hukuncinku wa tawajjahat fina tasarifukum a jikinmu da ku ga dukkan tasarifanku fatamayyazun maratibukum an buduniya sai ku samu tamyizi na martabanku a cikin badinanmu wa rabtum wa rabna ku san mu san ku abin yanda yake da Allah yayi magana inna lama daga lamau hamalnakum bil jariya a fasaranta ji
inna lamau inna lama daga lamau inda Allah ya rubuta cikin ku ya sa muka dauko haballahu dauko ku ya ku
shikenan haballakum bi jariya dawa Allah yake magana
da annabi
to kaga abinda zai baka zahiri annabi Nuhu ne amma kaga in ka lura Allah yana magana da Annabi Muhammad ne. Inna lama daga lma'u lokacin da ruwa ya cika duniya hamallakum sai muka dauke ku bi jariya a cikin jirgi hamallakum muharaba lir rasuli mazala ne ai hamallakum ne ba hamallaka ba to irin wannan kamar iltifati lil gaibi ne budunul buduni ne ashi ne zaka ji min qabli hadithu fi zilali fi mustadin haythu subul waraqu thumma habatal bilada la bashara anta la wala mulgatam wala alaqu tarqabu sakina waqad to wannan mun ka duba har maganan shiga ruwa da kaga an to saboda daukan Annabi Muhammad ne a gaibin gaibi yanzu da ka zo daga jikin Annabi Adam ai baka san ta ina ka zo ba kai dai ka zo ta wajen babanka haka abin da zaka ni kenan kuma dama ran da babankan ran da aka yi ka da Annabi Adam kuna tare amma ya aka yi sai yanzu ka zo irin wannan ka gani arabtum wa arafna faqalat al-asma'u lil ism al-jami sai sunayen suka fada lil ism al-jami ga suna jami wa huwa ar-rabb shine rabb bismillahir rahmanir rahim ko alhamdulillah rabbil alamin ka gani huwa lil ism al-jami wa huwa ar-rabb rabb wa tawajjahat ilayhi al-asma'u sai aka fuskantar da sunaye bima tawajjahat ilayha haqa'iqul wujudi menin tawjihin ilayhi al-asma'u da me aka yi tawjihin ilayha haqa'iqul wujudi saman faqalahu ismu rabb sai fada masa sunan ar-rabb hatta dakala ala ismil jami sai aka shiga da cikin ismul jami'i wa huwa mai Allahu fadakala alaihi hadaratu sai shiga hadaransa wa hadabu sai magana da shi bima hadabatu bihi al-asma'u da abinda sunaye suka yi masa magana faqala sai ce hatta adkhula ala madluli sai na shiga wajen da yake nuni da ni fadakala alal haqi ya shiga wajen alhaqu ubangiji fi hadarati jalalihi cikin hadaran jalalihi jalla wala wa hadaratu zatil muqaddasa shine hadaratu zati al muqaddasa muadabatun an yi masa muhadaba bi mahadabatil asma'u bi da abinda hadabatil asma'u bi abinda sunaye suka masa muhadaba da shi shine mai arabu wadalab minu yana ma daga gare shi ma dalabatu bi abinda suka nema a gare shi fa qala ulhaqu subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ce ukhruj ilayhim ka fito wajen su fa inni mubarrazun ka gani amma sai umri fa inni mubarrazun lima dalautumuhu na fito cikin abinda suke nema fa kana an haza suali daga wannan tambayan buruzul wujudi bi asari samuwa tayi buruzi bi asari gabaki daya fahaza wannan yadullu ala anna hazal ismul azam wannan suna al azam mai girma laysa lati min al ilali ba illa bane daga cikin illoli inna ma huwa ismuz zati ya zama sunani ne zati al mudallaqatul wajibati mutlaka alwajibatul wujudi wanda ke wajiban samuwa ce ni zati haga zatin sa wayanna ma yasihu yana inganta at-ta'lilu fi illa a cikin sa law kana mutassan da ke bancacce ne balagati min al-lughati kal arabiyyati masalan wanda ta isa daga laga kaman na larabci ya misali lian lughata domin lugha la yudahu fiha lafzan bai bayyana wani lafazi ba illa bi mulahazatil ma'ana sai ya kalli ma'anan tukuna min al ma'ani daga cikin ma'anonin sa wa hadha al ismu shi wannan ismi fi ainihi aidan sa lan ya tasbi lugatul arabiyya bai kebanta ya zama lugha ne arabiyya ba Allahu ko wala gairaha ko wani taminin lugati daga lugha bal jami'al mawjudati dukkan kasantuttu fi kullu lughati min al-lughati bi kullu lughati min al-lughati cikin kowane lugha daga cikin lugogi al-wujud na samuwa ta'arifu subhanahu wa ta'ala ubangiji ya sanar bi annahu ayn hadha al-ismi ya sanar cewa shine asalin wannan suna huwa Allahu shine Allahu la gairu ba wani wa ma hadha tare da wannan kullu dukkan sa fagari tafaqal arifuna arifa sun ittifaqi radiyallahu anhu qadibatan baki da ala annahu aynul martabati shi aynu ne na martaba la aynu zati Allahun gina shine ma'ana in ka dauka Allah shine sunan Allah to ismul martabati ne shine kwanaki nayi wannan magana wani na jin hankalin zai tashi ita maganganun ce Allah baka ba to abinda aka sani ake magana kai in kai baka sani ba me dalilin da dole sai ka soki ko baka isa ka soki ba baka sani ba kuma Allah ya baka ya gaya maka wala taqaf ma laysa laka bihi ilmu kace baka yadda ba sai kai dan ayi to ga magana faqadin tafaqal arifuna arifai sun tafi radiyallahu anhu qadibatan gaba daya ala annahu aynul martabati la aynul zati Allahu ismul martabati ba ismi zati bane is martabatul haqqi subhanahu wa ta'ala al-uluya saboda sunan Allah boyayye ne an boye shine ake ce masa ismul lahil azim la yudrak ba kowa yake samun sa ba amma ko ina za ta bi nusahani aynul martabati ne aynul martabati la aynul zati ba aynul zati ba amma ainul martabati amma a ciki ake samun komai in kaga harafin su ma kadan saboda alifun lamaini ha harafi biyar ne aka faki Allahu biyar ne amma hudu ne baka amma akwai idigami ko Allah ke is martabatul haqi domin shi martabatul haqi subhanahu wa ta'ala al-uluhiyya na uluhiyya wa zatu shi zati figayatul buduni ka gani ismu zati figayatul buduni la ya'lamu ghayruhu ba wanda ya santa sai shi subhanahu wa ta'ala wa ma baraza lil wujudi kullahu bai buruzinsa ga kaunu gabaki daya ba illa martabatin a martaba ne ake sanin wani abu wa zatu ghaibun shi kuma zati gaibi ne la yudrakaha ahadun ba wani wanda ya riske shi faifi gayatul buduni yana cikin buduni wal martabatu shi martaba fi gayatul zuhuri shi kuma martaba yana gaya ne na zuhuri ba gayatul buduni yake ba fama tasma'u fi kalamil arifina abinda ka ji a maganan arifin rajula annahu wa zahiru wahdahu shine zahiri shi kadai la wujuda li ghairihi ba wani wanda ya sadu da wanin sa inma yuriduna ana nufin zuhurul martabati bayyana martaba ne fasaha lana min hadhal kalam sai inganta a fadi a ce Allahu shine ismu zati amma ismu martabati ne anna hadhal ismu sharif wannan ismi sharifi ghairi ma'allalun ba ma'allali bane fa ilmun ala zati alwajibatul wujudi ilimi ne na zatin samun wajibcin samuwa wa ma na daga bil mutakallamu mutakallimuna amma abun malaman magana suke magana min kaurin daga fadin su innahu ismun juz'i ai suna ne yanki fa badilun barna ne laisi ba inganta ba lian aljuzi domin juzi fi ma sha'anu abinda sha'aninsa an yakunu kulliyan sha'aninsa ya kasance kulliyan ne au juz'iyan ko juz'i min almawjudati daga mawjud fal kulli shi kulli ma dalla ala jam'un shine abinda ya nuni akan jam'i au jinsi lan ya tasu bi juz'in bai inganta da yanki ba min ajzai zalikal kulli daga wannan yanki na kulli wandewa inda nannan da yawa aljaza'u tahta zalikal kulli shi yanki yana karkashin wannan kullin ne wal juz'i shi juz'i ma dalla la fardin abinda ya nuni akan fardun kadaitaka min al afradil jami daga fardu na jami awul jinsi ko kuma fardu na jinsi biyas ta gurin da Allah musharakatan fihi ligairi babu musharaka fihi a cikin sa ligairi ga waninsa wa hadha ismul azam amma wannan ismul azam harijin an yamil kulliyati wal juziyati shi ba kulli bane ba juzi'i bane ba kulli bane ba juzi'i bane Allahu ne akan Allahu ne yake magana gaba daya fala yaqbal dukhul jinsi ma'ahu baya karban shigan jinsi tare da shi la adam mujanasatu saboda rashin yuwan mujanasa li shay'in bai zauna da wani abu min almawjudati daga cikin kasantatu wala yaqbal dukhul kulli ma'ahu baya karban shigan kulli tare da shi li nafil musharakati saboda ya kore komai ma'ahu tare da shi bi martabatin a cikin martaban Allahu fabbada la qawluhum daga nan da ka gane maganan malaman mutakallimuna sunan Allah Allahu juz'i ne barna ne ba gaskiya bane falasufi da laki babu da yake inganta cikin laƙinsa illa qaulun bi annahu ismun murtajilun abinda zaka ce kenan ismun murtajilun ba mushtaqun ba in ka dauke shi a mushtaqun to dole zaka same shi imma juz'i wa imma kulli to kaga abinda zaka gane kuwa ainihin abu ba ismul martabati ba ismul zati bane ismul martabati aisu la awwala laha kana fi azalla shi'an mahu ilmun ala zatil wajibatil wujudi ilimi ne akan zatil wajibatil wujudi min haythu martabati illa min haythu budun zati daga bangaren martaba ba daga bangaren buduni na zati ba fa in qulta idan mai musu ya ce sai yayi inna suwaril mawjudati domin surorin abubuwan da yake samamu ma'adumatun aida ba sana fil azal tun azal la zuhura laha bata da basu da wani zuhuri fa kaifa saha min hatta wujuhu to ta ina aka hada ta da wani wal kalam ma martabatul asma'i har aka yi magana tare da martaba na sunaye kullu sai mu ce inna zalika haqqun fi adamiya rashin ta gaskiya ne walakin sai dai lamarad lahaq subhanahu wa ta'ala zuhuriya lokacin da ubangiji ya niyan bayyana ta a baraza min haswaran sai Allah ya bayyana wani sura kal khayalat kaman khayal aw hiya ayn al khayalat ko kuma ce a ita ce abinda kaman da ka ganshi baka ganshi ba khayal kenan ka kadarta ga wani abu ya zo wajenka wani babban mutum ya zo wajenka ka ganshi amma a hayal ka halice shi ko aw ya ayn al hayalat foto jahm min haydabul mudmar sai fuskantar da magana na mudmari allazi la yadruku al hissu amma ba riskar sa hissi فَهَدَبْتُ الْأَسْمَاءَ بِهَذَا الْخِدَابِ سي مغانا ده wannan kidabi fatawajjat mashi'atul haqqi ta'ala sai fuskanci mashi'a na ubangiji li ibraziya wajen bayanta wal khayal shi hayal yasihu zuhurahu zai inganta ka bayyana abin da ka gani bi haisu ta gurin da Allah zuhuran lahu fil khariji kai halin abu amma kuma ba zai iya fitowa waje ba amma za ka yi hayalinsa wa suratu zalika da sura wannan ma yarahu na'im fil manami shine abin da mutum yake gani a cikin bacci fa innahu yara surata mutum zai ga sura aw suwaran ko ya ga surori mahsusatun wanda za a iya kamawa wa yuhadibuha zai yi magana da su wato hadibuhu shi ma za su yi magana shi wai duraku min ha'uluman kuma riski waɗansu ilimai Allah musalli Allah man zakarani haidar sai na sallallahu wai duraku min ha'uluman riski uluman lam takun indahu wanda ba wani indahu tare da shi naji kauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sami'a dan danatan fi uzni falisalli alaihi wanda ya ji ƙaran da na ji to ka yi salati wa manzo Allah domin ruhinka ne ya wuce gaban sayyidul wara kaga ainihin kiyayewa kenan ruhinka ne ya wuce to in ya kira ka sai ka ji ya ce harisu ne na ji a cikin aiki yawa saboda irin wannan abu ne yake damun gida dawa kenan to kun ga shadi sinin na manzo Allah abato ai an riga an tumani an ce an je gurin kuma ba je ba Allah ya kiyaye eh wallahi tallahi wallahi Allah ya kiyaye wai durku min ha'uluman annan ana iskai ilmai lam takun indahu wanda bai da shi wai la wujuda laha kuma abun baya nan amma kuma yana nan filahariji a waje illa takhayyul faqat tahayyuli ne kuma ilimin ya amfana a fada maka ilimin ka ga ilimin ka yi magana da ilimin abun ya fito kai da kai buruzi ilimin ya fito amma min kablu ba babu abun amma ka fito da abun abun kuma yayu kuma a wajen ka zai fito bai sai kaza idan ya wani lokaci ya bayyana zalatul kasuwar shikenan abin da kake gani ya bace likauniha la wujuda la fil hariji domin babu shi a waje illa fi khayal sai a cikin khayal haka zalika haka nan haza allazi zakarna abinda muka ambata fi haqaiqul wujudi cikin hakikon samuwa wau ga zalika haka abin yake waqi'un fi ghayri shakkin babu kukonto namu ziyana da wannan akan Allahu Allahu ne Allahu Allahu ne za mu shiga cikin ma'anan al-hikmatu fi ibtida'i hadhihi salati bi hadha al-ism al-sharif menene hikiman da Allah ya fara salati da Allah 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 me hikima mutane a dide a hankali wanda ya ga dama in mutum ya ce ya yarda shikenan in ya ce ya yarda shikenan amma walitaka ba dole bane sai ka bi ba dole bane sai ka yarda sa'a ne da rabo duk abin da mutum zai yi abinsa amma wanda Allah ya rubuta musu suna cikin sa'a to su da su an ce dare da Allah kan yi boture so nawa ka gani ai an gani da yawa Allah yake amma sai mutum ya ce ba zai yi ba ko shi da wasu kai
bai san ba shi
ne ba abin haushin ma sai mutum ya yi nisa ya ja mutane ya ɓattar kaf duk sun yi da sun ba shi amana sai a gane kuma ashe ma bai balaga ba an yi ta sallah ne bayan jahili bai ma ba lokacin sallan sa yayi limanci bai halata ba ya haka kowa ma yake zato haka ya sashi an nan da shi an turgure Allah yake Allah ya sanar da mu manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق وهادي الى صراطك المستقيم على اله وصحبه اجمعين صلاة تملا الازل ولا ابد الزمن او مكان مضروبة في كل عدد من عدد ما في ذلك واحد يعرف سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم الفاتحة يا رب